mita 88.5 da Life Mirror zamani a Bakar Sabo, dauke da wani rahoto daga unguwar Dan Agundi, wato ko mu ce kofar Dan Agundi, inda a ranar Asabar da ta gabata ake zargin cewar ma'aikatan hukumar da ke hana sha da fitaccen miyagun kwayoyi da ke nan jihar Kano, wato NDLEA a turance, suka kai wani samami tsakanin wasu ruwaye da ke tsakanin kofar Dan Agundi da sabuwar kofa, har ake zargin yayin samamin nasu wasu matasa guda biyu sun firgita sun fada cikin wannan ruwa, ko mu ce ɗaya daga cikin wannan ruwa har kuma dukkan su rai yayi halinsa. Tun kuma a ranar Asabar din ne aka dauko ɗaya daga ciki, wanda ɗaya mai suna Halifa Munir Ado ba iya dauko shi ba sai a jiya Lahadi, mai kimanin shekaru 23, an kuma dauko shi amma sa sutura, inda iyayensa suke ganin cewar kamar akwai sakaci ko kuma halin koyin kula wajen kin dauko su, musamman suna zargin cewar wato lokacin da al'umma za su shiga domin ɗebo waɗannan yaran, su waɗannan jami'ai sun hana shiga. Kan haka mun zanta da mahaifin wannan yaro da kuma wani da sarki ruwa ne, mun zanta da mahaifin wannan yaro wato Malam Munir Ado, wanda ya mana ƙarin haske, sai kuma Bala Isa wanda sarki ruwa ne a wannan yankin, shi ma wanda ya shaida mana cewar ya so ya dauko yaron, amma dai su waɗannan jami'ai suka hana shi. To muna dai ci gaba da bibiyar wannan labari kamar yadda aka sani, don jin kowanne bangare kamar yadda aka san yadda aikin yake, tun daga kan bangaren 'yan sanda da kuma su waɗannan jami'ai na NDLEA, wanda a yanzu haka abokin aiki Abba Isa Muhammad yana hukumar don jin ta bangaren su. Abakar Sabo dauke da wannan rahoto akan mita 88.5 da Life Mirror zamani.